lalle soyayyar ruwan zuma in kin sha ki ban na sha kada mi yo ruwan yido ya sanya mutun tsira
soyayyar ruwan zuma in ka sha ka ban na sha kada mi yo ruwan yido ya sanya mutun tsira
soyayyar ruwan zuma in kin sha ki ban na sha kada mi yo ruwan yido ya sanya mutun tsira Shaki ban na sha kar mi yo ruwan yido ya sanya mutun tsira
soyayya